Yau yanzu muna tare da Colonel Tukur Gusau a jami'in huda da manema labarai na rundunar soja wato na operation lafiya dole. A ranka dai akwai wani sanarwa da kuka fitar yanzu game da wasu nasarori da kuka samu game da wasu dakin tarin yan ta'adda ne sun shigo garin Maiduguri. Ko za ka mana karin haske game da waɗannan batutuwa?
Kamar yadda sanarwa wadda muka fitar ta nuna, sojojinmu wanda ke aiki na yaki da waɗannan yan ta'adda wanda ke wannan sashe na Maiduguri wanda muke kira 7 Division Garrison wanda su suke kula da garin Maiduguri sun yi nasara kama wani mutum da ake kira John Tranquil a wata anguwa da ake kira kasuwan shanu a nan cikin garin Maiduguri. Bayan mun kama shi, mun mashi tambayoyi kuma ya tabbatar mana cewa kusan su tara suka shigo a wannan birni na Maiduguri, kuma kowannen su yana dauke da bindiga kirar AK-47, sannan kuma sun zo da mota kirar Hilux mai farin fenti wanda ita ma tana dauke da bamabamai irin na kunar bakin wake kimanin guda 20. To a halin yanzu mun shiga gari, mun gaya ma duk jama'a, duk ma'aikatan mu da kuma sauran ma'aikatan tsaro da jama'ar da ke cikin gari cewa a duba a ga wannan mota a kiyaye. Idan aka ga mota mai wannan siffa, mai wannan kama, a yi kokari a sanar da jami'an tsaro.
Akwai kuma wani bayani da ka sake tura game da wasu nasarori da kuka samu?
Lallai mun samu wata nasara ta gefen Bama, a inda muka samu sojojinmu masu aiki ta wannan bangare, wato Brigade ta 21 wadda ke Bama. Sojojinmu sun yi nasara binciko wani wuri da ya ta'adda ke shirin ira makamai na kunar bakin wake da kuma irin rokoki din na waɗanda ake harbawa. To alhamdulillahi mun samu kayayyaki da dama a wannan wuri, wanda muna kyautata cewa ma sun sato kayayyakin ne daga ɗakuna na bincike na makarantu lokacin da suka shiga waɗannan garuruwan ɗan shekarun da suka wuce. Kuma mun yi nasarar rugurguza su, mun lalata su yadda ba za su sake wani amfani ba.
To bari mu koma ga wannan kama wannan bala da kai a gungwar kasuwar shanu. Kace kamar ya ce su 10 suka shigo ko
su tara
suka shigo. To shi kadai kai ma kuma akwai wasu daga cikin waɗannan mutanen da kuka samu nasarar kamewa?
A halin yanzu shi kawai ke hannunmu, sauran muna nan muna neman su. Mun dauki duk matakan da ya kamata mu dauka domin mu gano su da makaman da suke dauke da su da kuma ita kanta wannan mota din wanda take dauke da sinadare na kunar bakin wake.
To kawai muku bayanin daga inda ya fito shi wannan John ne?
To a halin yanzu dai muna binciken shi, kuma nan ba da dadewa ba, in ya kama za mu gabatar da shi ga manema labarai.
Su waɗannan makaman da ya ce suna ɗauke da su, kamar kun samu gano wasu a wurinsu ko kuma ya muku bayanin cewa sun shigo da shi cikin Maiduguri ne kawai?
Ya dai muna bayani cewa sun shigo da su, amma ba mu samu makami hannun shi ba halin yanzu, amma ya muna bayanai wanda insha Allah za mu gano inda sauran suke.
Shi wannan ba Allah adadin shekarunsa zai kai kamar nawa ne?
Matashi ne wanda ba zai wuce kamar shekara 30 ba.
To daga kamar shi wannan mutumin yana cikin waɗannan mutane da aka buga hotunan su kamar ana neman su din ne?
A'a, baya cikin waɗannan.
Kanka dai mun gode.
Ni ma na gode.